بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان
صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الفاتح وعلى آله وصحبه. Shekunanmu wanda yake kowannen su jalilun ne da kadar dinsa da sunansa da makanarsa, kuma gajiyawa na ambaton kowanne yana nuni zuwa ga gajiyawar ne kawai. Yan uwana muridai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daga cikin abin da ya cika zuciyar irina da farin ciki a wannan maulidin da muke munasaban al-usbu' ko usbu' al-shaykh radiyallahu anhu, wanda yake daga cikin a'mal din maulidin, shine karo na farko a shirin maulidin Shehu radiyallahu anhu, wanda zalla muridai ne suka shirya abin su kuma suke daukar tawainiyan gudanar da shi. Wannan kuma albarka ce daga cikin albarkan Maulana Shehu Bashir, Allah ya kara masa yarda. Kuma hiya bi ula barakatikum ya ala Uthman. Maudu'in da aka ce za a yi magana a ciki kuma daurin Shehu radiyallahu anhu cikin zaburar da al'umma cikin soyayyar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan maudu'i ne wanda yake kyautata zaton dai masu tanzimin suka zabi cewa in muqaddamar, amma dai Allah ya sani kwakwalwa ta ba wani a ciki, illa dai kawai watan idan mutum ya kalli maudu'in sai ya rasa ta ina ne zai shigo masa, domin Shehu radiyallahu anhu za ka yi daidai in ka ce shi ne soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yana faɗi radiyallahu anhu a cikin diwaninsa wanda al-fani laysa fihi baqiyatun fama huwa illa al-mustafa bil munadi fama huwa illa ahmadun wa muhammadun wa ma huwa illa ma wara al-aqawi radiyallahu anhu. Tsarin masu magana sukan fara da wato tarifin mustalahat, menene ake nufi da soyayya. Kalmar soyayya kalma ce da ta gajiyar da masu ta'abiri, wato masu ta'abiri, domin dukkan abin da yake jin shi ake yi wato zauƙi ne, to yana da wuyan bayani. Idan har abin da ake ɗanɗano da halshe wanda shine mafi kusan zauƙi, wato wanda ya fi zama zahiri, dauki na halshi, ba ka iya bayanin shi da magana ko da rubutu. Ko in mutum ya dandani zaƙin abu, zaƙin wannan exotic, in ka ce ya yi bayanin yanayin ɗanɗanon, duk yanda zai ƙoƙari ba zai iya bayani ga wanda bai sani ba ya gane yaya ɗanɗanon yake, in ba shi ma ya ɗanɗana ba. Shi ya sa suka ce la ya'rifu shauqa illa man yukabiduhu, babu wanda yake sanin so dan shaf ɗaya ne daga cikin makaman soyayya sai wanda yake fama da ciwon so dan haka ba za mu tsaya wajen kokarin binciken ta'arifat mabambanta da masana suka yi ma soyayya ba amma dai idan za mu ɗauki hanyar ramziyun wanda ita ɗaya ne daga cikin hanyoyin da za a iya gane ma'anan abu ta wannan hanyar to za a iya cewa a hisabul jumali hubbu biyu ne da takwas biyu da takwas in an haɗa su goma suke bayarwa goma kuma ɗaya ne da babu saboda haka soyayya shi ne biyu su haɗu su goma ɗaya wallahu a'lam ila wannan ƙoƙarin a kusanto da abin da soyayya yake nufi ne soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani ita kanta soyayyar nan yana daga cikin abin da yake nuna mana girmanta Allah subhanahu wa ta'ala bai ma al'umma bai tsorata mu'mine da komai ba kamar soyayya an ce ba abin da ya tsorata waliyai a Qur'ani kamar ayan ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum addinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wannan fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum din suka ce Allah zai ritaya daga san su zai samu wasu masoya ba su ba to ba abin da ya ba su tsoro a cikin tsoratarwan Allah subhanahu wa ta'ala kamar Allah ya cire soyayyan shi daga wajen su zuwa wajen wasu su watan kamar kishin soyayyan Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'umma umurni da shi cikin sifofin kafirai kamar yadda muka sani kamar soyayya والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قل إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذن كما وكزما مسو ينجونا بين السوسا شنسوس إذن جونا تو فتنة جيزا تفارو أتباين أساد فساد من جرما سبحانه لله سويا ببن أبني أوجان الله واني كمالا من سنة قيا منا shi kadai ne aikin da yake riga kalman shahada wato kowane aiki yana zuwa ne bayan kalman shahada idan aka same shi kafin kalman shahada sunan shi haba'an manthura wanda dinna ila ma aminu min amalin faja'allahu haba'an manthura banda soyayya shi kadai ne aikin da dama in aka sami kalman shahada ba shi to gara ma kar a same ta dan kalmar shahada in ji maulana yace ta koma munafici to kaga ko munafiki ai gara kafiri da shi idan aka same ta ko ba kalmar shahada sai ta bi mai yin ta tai masa amfani ko ba kalmar shahada balle kuma ta hadu da kalmar shahada saboda ita kadai ce aikin da take zuwa kafin wannan dayan kowane aiki bayan dayan yake zuwa sunan shi ziron bayan daya banda ita saboda wannan yana nuna mana girman soyayya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma maulana sharif radiyallahu anhu yana faɗa mana yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala dan soyayya yayi halitta da ya halitta dan komai ba kodai yake hadisin kanziya baya da isnadi a wajen malaman hadisi amma yana da isnadi da yadda ka san hanyoyin karɓar hadisin kala-kala ne to amma dai ma'anan shi kamar can da shehu yake wa illam yakun tasaha anka laqad jara bihi mathalun wal urbu ma ghayyaru al mathal to kuntu kanzan lam urab fa ahbabtu shine asalin dukkan samuwa fa ahbabtu Allah subhanahu wa ta'ala ya tajalli da sunan shi al wadud a cikin zarrat sai aka sami al-wujud saboda ka dai asalin komai wannan soyayyan ne soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka sani sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana sabanin yadda wasu suke ambata cewa soyayya wato jira suke yi a yi umurni da ita kafin a yi to ita kamar yadda muka sani wacan ita ta riga yi ma dukkan umurni akwai abin da ya riga yi kowane irin umurni to Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam maulana ya gaya mana cewa a cikin hadisi wanda yake muttafaqun alaihi duka mun san shi hadisin bukhari da muslim والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين حديث انس من ولده ووالده حديث ابو هريره malamai suka ce kamar yanda al-qadi iyad ya rawaita daga abu sulaiman al-khattabi ibn battal ma ya fada a cikin sharhin sa na bukhari cewan watannan min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in da aka ambata saboda nau'o'in soyayya gaba ɗaya kashi uku ko dai soyayya na jin kai da tausayi ko soyayya na girmamawa da ijlal da izam ko soyayya na mushakala watan wannan ya dace da wani abu da ya dace da ni sai naji ina so to irin soyayyan jin kai dai duk wanda za a yi ma bai kai irin soyayyan uba ga da ba to an cire shi min waladihi wa walidihi soyayya na girmamawa duk wanda za a yi ma a al'adance bai kai irin soyayyan da da mahaifi ba to wa walidihi shi ma an cire shi to sannan kuma sauran soyayya wanda ba wannan ba wanda dacewa ta haifar da shi shine soyayya ta mushakala din sai aka kawo kuma wan nasi ajma'ina watan da dukkan mutane kuma ba wannan ba to soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin shehu radiyallahu anhu ayyun hakuri da amfani da mustalahat watan a mustalah akwai mahabba akwai hubbu kafin shehu radiyallahu anhu akwai mahabba ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karfi a cikin dukkan zamunna wanda yake zaka samu tabarakallah wanda suke sabbaqun suke gaban kowa cikin wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin su da misalan su cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu ne mai boyewa mu kowa ba dukkan mu mun san kissan da Muhammad ibn Ishaq ya kawo a cikin tarihinsa da isnadinsa na matar da aka dawo jihadi ta rasa mahaifinta a ta rasa mai gidanta ta rasa ƴaƴanta amma tambaya take yaya manzon Allah ana ga mata mai gidanki ya rasu tana ina manzon Allah ana ƴaƴanki suro su tana ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo ta ga sayyidina rasulullahi tace kullul masa'ibi dunaka jalalun ya rasulullah ko min girman musiba indai ta shafi kowa ba wani abu bai shafe ka ba ya rasulullah to sunan ta karama kowa ya za arsa kisan Zaid ibn Dathina dukan mu mun san shi muna karanta shi a cikin ash-shifa na al-qadi iyad eto koko wasu sukan ce Hubayy ibn Adiy to an dai yi sabani qadi iyad ya ce Zaid ibn Dathina wasu kuma kaman al-Imam at-Tirmidhi ina zato a cikin ash-shama'il ko wasun su dai sun tafi akan Hubayy ibn Adiy ne to koko duka biyun koko dayan su da irin yanda mutanen Makka hadisin da Abu Sufyan yake fadi ko wanda karshe yake cewa wallahi ma ra'aytu qauman ko yuhibbuna sayyidahum ka hubbi ahli Muhammadin li Muhammadin aw kama qala wanda yake gaya mu suke tambayen shi suka zo suka sa shi ga hauni a gaba ana tambayen shi to mene ra'ayinka a ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam anan inda kake ba kai ba ya ba su amsa wallahi bazan so a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana inda take yanda yake kaya ta taba shi sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina gidana cikin iyalina ba su yanke sashin jikin shi ya ji zafin su maimaita masa tambayar ya maimaita musu amsar su kare yanke wani sashin jikin wato mutlaqo su maimaita tambayen ya maimaita amsar har dai su yanke sashin da daga nan kuma babu rayuwa amma ba zai canza kalma ba wanda yake a addinin cha ya halatta ya canza ko inda wata illa man mukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman inji maulana so daga ya halatta a addinin cha ya canza kamar na sayyidina Ammar ibn Yasir ko da yaji yanayin ba zai iya bai cha rasulullahi wallahi ba su bani ba sai da na fadi abinda bana so sai suka ji sun san Allah sallallahu alaihi wasallam ce in sun ƙara maimaitawa ma ka maimaita in sun dawo ka dawo inda zuciyanka lafiya ba komai to wannan misalai a cikin rayuwar sahabbai ba za su iyakantu ba bayan zamanin sahabbai haka har zamanin da muke ciki amma akwai wani abu kuma daban bayan mahabba shine al-hubb wato al-hubb da lafazi na istilahi ba da ma'anar shi na lugha ba idan muka kalla zamu ga akwai wani abu da ake cewa al-hubbul ilahi al-hubbul ilahi ba dan wato mutane kafin rabi'atul adawiyya ba su san Allah ba amma kuma ita ake cewa ra'idatul ishqil ilahi ko al-hubbul ilahi ko ita ce ta shahara ita ce jagoriya jagora a cikin wannan fagen ko ko ibnu al-farid wanda yayin da'awa ya dauki tuta yace kowa ma karkashin shi yake a cikin wannan kullu man fihi ma ka yahwaka lakin ana wahdi bi kulli man fihi ma ka yusharu al-ashiquna tahta liwa'i wa jami'ul mullahi tahta liwaka to wannan shi ake ce ma al-hubbul ilahi to mazaje da yawa sun zurfi a cikin wannan matafiya amma shehu radiyallahu anhu ya daidaita tafiyar ya gaya masu al-hubbu irin wannan ana yin al-hubbul muhammadi ya dace saboda shine ramzin mazharin soyayyan in dai soyayya ne to ya kamata ya zama al-hubbul muhammadi ne to shehu radiyallahu anhu ya zo da wani manhaji na soyayya sabo wanda daga gaba ɗaya rayuwar ta koma san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da soyayyan ɗaya ne daga cikin ayyukan to amma a cikin shehu sai soyayyan ya koma shine komai lahu rasu minni wal muhayya wa kalkali wa batni wa rijli wal fuadu wa ma huna wa salifati aw kahili thumma janibi wa kulli li khayri al khalqi bal hal mudahina wal ahluna wal auladu was sahbu thumma ma hawa an muli mulkan wa ma kana dajina haka zuwa karshe wato dukkan rayuwan ta koma soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shehu radiyallahu anhu ibadarsa soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallansa yana ga mana usul intihalan ko askurullaha taliyan wa ma famma shehu istabassara taiqu ai sallan da azumin duka ana yi ne na soyayyan manzon Allah kuma su ma masana wato malamai a baya sun fadi cewa soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-Imam Sayyuti ya nakalta daga Hulaymi cewa ba mutum ba zai zama cikakken masoyi ba sai ya koma ya zama babu a cikin janabin masoyinsa ya zama ibadansa in yana yi ba yana ibada dan Allah ya shar'anta ai ibada ba a'a yana ibada dan masoyinsa yana ibada wato dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shi ba ruwansa da hujja wannan kuma shine mafi girman makaman imani in muka kalli sayyidina Abubakar ko wani abu da yake cewa al-imanul burhani da shi sayyidina Abubakar ya sha gaban mazaje wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce walakin bi shay'in qad waqara fi qalbihi ko fi sadrihi ai shine al-imanul burhani irin wanda lokacin da aka yi kissar Isra'i da Mi'raj da aka zo aka gaya mashi me yace in kana qala faqad sadaqa ba wai kokarin binciken dacewan maganar dan gaskiya shine abinda magana ya dace da waqi'i mubafaqatul kalami ne wa muqtadal waqi'i ko kaza shi ba ta nan ya biyo ka'idar ba in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to daidai ne ko kaman wancan bawan Allah naman ta sunan sa amma dai Muhammadu bin Isa ya kawo kissan sa shi ma a cikin tarihin sa wanda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya same shi ta baya sai ya rike yana mashi wasa sai ya kira shi da sunan mata yana kiran shi sai ya fara laliban gaban sa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi mace sai ya fara laliban gaban sa saboda shi a wajen shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi mace to shi mace ne ko irin na sayyidina Abdullah ibn Rawaha Allah ya kara masa yarda wata rana ya taho yana cikin lambunan Madina yana tafiya wasu suna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tsaya haka suna magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana su zauna shi yana wani waje a cikin gona ya jana a zauna sai ya zauna inda yake yana zaune sallah ma sai dai yayi anan a zaune har yamma tayi mutane su ganshi wajen guduri suka ganshi wajen Rawahi suka ganshi da yamma ke lafiya wannan yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun dazu nazo zan taro masallaci wajen sa sai naje na ce ma mutane a zauna sai na zauna kuma ban ji ya ce a tashi ba suka zo suka ga ma sayyidina rasulullah ya rasulullah gashi fa abin da yake faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a ji a ce mishi ya tashi ko
ba sunan gaskiya ne
sallallahu alaihi wa sallam ko irin su Thabit ibn Qais wanda suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayan ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkuruna ya koma gida kai ya zauna ya ce shikenan shi dan mutai saboda muryan shi yana kaga murya in yana magana to tunda ya ziga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai shikenan to irin wannan Allah ya kara musu yarda shine haƙiƙanin imani kuma shine irin abin da shi radiyallahu anhu ya tabbatar mana wato shi a wajensa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kawai shi yake yi dan menene dan annabiyai in yaje aikin haji kowa yana zuwa aikin haji yana da abin da yake kai shi amma shi abin da yake kai sa radiyallahu anhu ya kalli nan wajen dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla ya tsaya nan wajen dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya zauna can wajen dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna muradu hajijil bakhirati jami'ihim jananun wa azwajun min al-huri wal khawl wa hasbi ara shay'an ra'ahu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa anzilu ardan kana fiha wa dha bajan idan aka ce ido na ya ga inda idan sayyidul awwalina wal akhirina sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kalla bukata ta tarbiya aka ce na sauka kafafu na sun ta shafa wajen da kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shafa bukata ta biya wa anzilu ardan kana fiha sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ko halla fiha wa dafata wannan shine irin soyayyen shekhu radiyallahu anhu wanda da kuma mu kalla cikin sahabbai ma zamu ga irin wannan ko sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ga hadisin annahuma ga hadisi nan a cikin bukhari da muslim suna cewa da za ku ganshi yana tafiya a garin madina sai ku ce lafiya saboda irin yanda yake tafiya neman inda kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taba yake nema ya taba sai ga yana tafiya sai ya sha ta bicen ya bicen in yana tafiya ya zo wajen wata itaciya sai a ga ya sauka ya fara tafiya da ƙasa in ya koje wani waje sai a ga ya shiga karkashin itaciya ya shiga inuwanta haka don menene don in da kaga ya sauka daga dabban sa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga abin hawan sa in da kaga ya shiga karkashin itaciya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a wajen sura kawai yana yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi menene tabriri annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam ko irin na sayyidina Anas ibn Malik baya son kabewa amma randa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tatabbuinta a cikin abinci shikenan kawai yaji ba abin da yake so sai kabewa daga ranan kawai ya koma so shi ma to kaga wannan so ne mai wahala kwarai to amma shine soyayyen shehu radiyallahu anhu wato shine kalan soyayyen shehu radiyallahu anhu Shehu radiyallahu anhu yayi nisa kwarai muna yawan faki a cikin wannan matafiya. Ni darajati watan waɗanda a ka'idan mutane tsakaninsu da jama'a fada ne da tsakanin su da irina kullun fada ne kuma baka san ka gansu in kaje rauba shi shehu radiyallahu anhu tun daga madina yake kunshe ma kowannan su tsaraba tun daga madina zai je umra daga garin sa kowanne da tsaraban shi sai ya kulli muhimman mutane ne a wajen su ta ina nemin irin agawatu din nan wanda da agawatu ne yanzu kuma dai ba agawatu din bane amma dai suna nan suna wannan aikin masu koran mutane wai ana ibada suna atashi shirka shirka ko Maulana Sheikh Mahi sisi Allah ya kara masa lafiya da yarda an ce wata rana ya zo yana munajati yana muwajaha yana ziyara ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai ya na kallon rauda yana addu'a alqibla na bayan sa kenan sai wani mutum yazo ya same shi yace ka wannan shirka ne a juya a kalli alqibla in za a yi addu'a yace a masha Allah sai aka dace ranar juma'a ce yace dazu liman yayi sallah yace yayi khutba kafin yayi sallah yace kuma naga a khutban yana ta addu'a yace eh nace wa yake kallo yake addu'a gabas ya jura ya kalla yana addu'a ko ni da kai yake kallo yana kallon yamma yana addu'a da ni da kai yana addu'a kuma hadda ni da kai muna amin to in har zaka bari a kalle ni ni da kai ai addu'a ina ga wanda shine wasilan ka da wasila na da wasilan Imam Malik da wasilan Abu Ja'far al-Mansur da iyayen shi da wasilan kakansu Adamu gaba daya alaihi salam Allah ya dace da mu ala kulli halin Sheikh radiyallahu anhu ya shirya mu al'umma wata matafiya sabuwa wacce take sabuwa ce a aikace ko da yake tana nan haka take kuma ita ce ainihin soyayyen amma ba ta zama manhajin rayuwa ba sai a cikin Sheikh radiyallahu anhu da almajiransa wanda yake komai nasa salatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake komai da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake komai da shi yake jan bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala da shi yake karantarwa karatunsa da komai nasa radiyallahu anhu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam alamomin soyayya suna cikin yawan bibiya da koyi amma da yawa yana fadin koyi amma koyi irin na Sheikh radiyallahu anhu shine irin wannan koyin da muka ambata koyi mare tambayan don mene wanda kuma shine ya koyar da almajiransa shi yasa almajiran Sheikh radiyallahu anhu ga ruwansu shine ainihin sunna amma ga tambaye su ba ruwansu da hujja da yawa ga tambaye su hujjan abin da suke su ba su sani ba ina ga yawa yan uwa wata rana muna masallaci an idar da sallah a babban masallaci ne na kowa da kowa sai wani bawan Allah ya dauki zikiri da karfi to kaga wannan abin a zahiri wasu za su ga cewa wannan menene kuma haka sabon abu ne alhadi fa shine sunna zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake yi kenan daga baya ne aka daina ko in ji sayyidina Abdullahi ibn Umar a hadisin Bukhari sahabbai sun kasance suna sani idan da sallah ne ma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji an daga murya da zikirin Allah subhanahu wataala ko yanzu mun zo zamu taron maulidi an zo an taru al'umma musulmi su taru ko da dan kawai a taru a ga juna a rabu to wannan ba shine irin hikiman da ke cikin kiran idi ba sallan idi ai ba sai mai zuwa sallah bane kawai ke zuwa hadda dan kallo a zo a taru ko
hanya daban-daban
yashhadna alkhaira wa da'watal mu'minina ko da'watal muslimina saboda kaga dai duka waɗannan abubuwan sune ainihin sunna amma a aikace ba sunnan da ake karantawa a takarda wajen aiki kuma ko oho ba a Sheikh radiyallahu anhu daga cikin alamomin soyayya da kuma yanda ya zaburar da al'umma a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina zamu iya dauko wasu daga ciki misali kafin Sheikh radiyallahu anhu a nan nahiyar mu ta Afrika ba za ka sami wanda ya inqita'i rayuwarsa gaba ɗaya in ya bude baki zai magana zai rubuta takarda to yabon manzon Allah zai rubuta ba sai da Sheikh radiyallahu anhu yazo yana ga mana bashiri a usaful amini wa innaha adimatu kufin fa wa ahmadu musrihu Sheikh radiyallahu anhu in dai zai magana a waka a rubuce to annabi zai yaba dalilin haka ya zama almajiransa a bayan shi in kace kana son ka tattara yabon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan nitaqin faidan shehu radiyallahu anhu shi da almajiransa to abu ne wanda ba zai yoyun ma mai bincike ba komin yanda yake haka kuma janibin yawan salati ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in kace kana neman littafin da aka wallafa na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karamin mai karatu ma zai kirga maka su amma yanzu kusan akwai wani zabuya da masu wanda suka wallafa littafai cikin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka cikin yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ana cewa akwai al-Imam al-Buni go haka malaman tarihi suke cewa shine yafi kowa salati saboda yana wani nau'in salati wanda yake ba ya da tsawo wani adadi to alhamdulillah yanzu almajiran shehu radiyallahu anhu cikin su kila linkin wannan salatin su biyar ko goma a kowace zabuya da masu yi wannan duka yana daga cikin alamomin zaburar da zukata nashi radiyallahu anhu cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan shi taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kafin shehu wani daga cikin yan uwan mu wata rana an fito maukibi ana wasu abubuwa wanda suke dai ya kamata a ce an dan gaggyara an daidaita sai wasu suka zo suka taru suka same suna cewa ya kamata wannan maukibin ku zo ku yi magana a gyara yadda ake yin nan a daidaita yake cewa shekara 40 da ya wuce a duk garin nan a wani gari ne daga cikin garuruwan mu na Najeriya yace duk garin nan mahaifina ne kadai yake maulidi almajirin shehu Ibrahim radiyallahu anhu kuma suna kewayewa ne shi da almajiransa su maulidin masu kewaye watan fitillan da suke sawa a tsakiya ba sa wuce da'irar fitillan